my power as the chairman of the party in the state, I hereby withdraw.
Eh bayan daya masu takara suka rika janyewa dan maraba gajerin sunayen da gwamnoni suka amince da su da a ciki akwai wanda aka yi amanna dan takarar shugaba Buhari ne wato sabon shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu gabanin tabbatar masa nasarar Sanata Adamu ya ce ai baya shakkar a shata dagar zabe
tunda Allah ya halice ni har san wani abu siyasa wato shugaba da faduwa abin da yake shakka ka shine abin da zaben zai haifa wa jam'iyyar ta sanin irin abubuwa suke damu jam'iyyar a yanzu
naji ana ta sharhi a taron cewa in ka debe Abdullahi Adamu sauran shugabannin gwamnoni ne suka bada sunan su da kaucewa jerin sunayen da shugaba Buhari ya amince da su tun farko hakan bijirewa shugaba Buhari ne ko kuwa a'a shugaban ya fice daga dandalin taron ba tare da shi da yadda ake ta janyewa ba gwamnoni ne suka dora jama'a su a karagar jam'iyyar dake nuna alamar haka za su sake yi a tsaye da dan takarar shugaban kasa shin APC ta bar baya da kura ko ko an yayyafa wa kurar ruwa Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya